بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سافر الجمعة biyar ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya dace da 15 ga watan March miladiya 2024 zama fara karatu a cikin i'tiqad Abil Hasan Ali ibn Abdullah al-Madini rahimahullah wa jazahullahu khaira Ali dan Madini ya rusu hijira 234 rahmatullahi alayhi wa jazahullahu khaira wanda Imam Az-Zahabi yake wa takida Ash-Shaykhul Imam Al-Hujjatu Amirul Mu'minina fil Hadith cikin manyan duwatsun malaman hadisi da farko waɗanda su ne suka yi tsayin daka wajen tacewa da rawaito sunna da ba ta kariya Malam Ali ibn Abdullah ibn Ja'far Al-Madini da kunyarsa Abul Hasan ya fi shahara da Ibn al-Madini an haife shi 161 shekarar da Sufyan al-Thawri ya rasu 234 rahmatullahi alai manyan malamai sun yi bugare shi yansu Ibn Abi Hatim da irin su almajirin shi al-Imam al-Bukhari da yake cewa mastasgartu nafsi inda ahadin illa inda Ibn al-Madini sai ban taba kaskantar da kaina ba a gaban wani sai a wajen Ali ibn Abdullah al-Madini su haka manyan malamai za ka ga sun yabo gare shi za ka iya duba tarjumar shi a cikin Jarhu at-Ta'rid da Tahdhibul Kamal Tarikhu Baghdad Siru A'lamin Nubala na shi Malam Az-Zahabi kenan a wannan littafi da za mu karanta yana kunshe da wato aqida ta Ahlus Sunna ne as-Salafiyya Ahlus Sunna abubuwan da suke kudirtawa na aqida wannan aqida tana kama da aqida ta Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wacce Abdul Quddus wadda Abdus kai ibn Malik ibn Abtar ya rawaito sai dai kawai akwai wasu abubuwa za ka gani anan wanda a can babu anan ta bambanta da usulus sunna da ya gabata 35 zuwa ƙarshe za ga Imam Ahmad bai ambaci wannan ba so wannan littafi na Ali ibn Abdullah al-Madini zaka ga ka same shi a cikin i'tiqad ahlus sunna wal jama'a na Allah la kai ya fitar da wannan aqida da isnadin shi cikin jiringar aqidu na ahlul ilmi wanda ya ambata a farkon littafin sa so da haka Abul Qasim Hibatullahi Allah la kai shi ya kira to wanda isnadin sa i'tiqadu Ali ibn Abdullah al-Madini wa man qala anhu mimman adrakahu min jama'at as-salaf inda yace qala akhbarna Muhammad ibn Rizqullah qala akhbarana Abu Muhammad Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair qala hadathana Abu Muhammad Abdullah ibn Gannam ibn Hafs ibn Giyas an-Nakhi qala hadathana Abu Sa'ad Yahya ibn Ahmad qala sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Bistam yaqulu sami'tu Sahla ibn Muhammad qara'aha ala Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini faqala lahu to azzaka Allah menene yace as-sunnatu lazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha kamar ne da ya faɗa shi ma Imam Ahmad din yace as-sunnatul lazima sunna take lazima usul na ahlus sunna allati man taraka minha khaslatan wanda duk wanda ya bar wani abu daga ciki lam yaqulha bi faɗa ba wa lam yu'min biha bai yi imani da su ba to lam yakun min ahliha to bai cikin ahlun su to menene wannan abubuwa sai ya fara maka da al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi imani da kaddara ta alheri ko ta sharri wannan ya fara maka imani bil qadar tasdiqun bil ahadith ki gazgata hadisi wal imani biha da kuma yin imani da su la yuqalu ba a ce walima dan mi wa kaifa ku a ce tayaya innama huwa tasdiq wal imani biha kadai abinda ake so ka gazgata kuma kai imani da ita wa illam ya'lam tafsir al hadith yace koda bai san bayanin hadisi ba wa yablughu aqluhu koda hankalin shi bai kai mishi wannan to faqad kufiya wa uhkima kika an wadatar mashi an dauke mashi wannan shi ya faɗi wannan to wannan shine abin da ake nema na lazim mithlu hadisi zaid ibn wahab misalin hadisin zaid dan wahab annabi mas'ud daga ibn mas'ud qala yace haddathana as-sadiq al-masduq ai wannan hadisin ma'rufi ne ko mun san shi okay yace wa nahawu min al-ahadith al-ma'thura an al-siqat da irin wannan dai cikin misalan hadisi wanda aka rawaito daga amintattu sannan hadu sunna wala yukhasimu ahada bai mukhasama da kowa bai jayayya da kowa ai tayi ai ta jayayya ai ta musu ta zage-zage ai wala yunazir sannan bai munazara ya tsaya wannan ya ja aya shi ma ya ja aya wannan ya ja kaza shi ma ya ja wala ta'allamu jadla sannan bi koyan wannan jayayyar da wannan musan a tsaya ai tayi ai ta fata lokaci kuma ba neman gaskiya ake ba a ciki kowa su yake a ce shi nasara kowa su yake a ce shi ke da gaskiya wal kalamu fil qadar wace zance game da kaddara wa ghairihi da ma wannan kaddara min sunnati makruhun zance zance game da kaddara ko kuma wani abin kaddara mai sunna daga sunna in dai ba da ilimi bane hakan nan ai ta shaci fadi mallan yace wannan makruh wani abin kyama ne wannan la yakunu sahibuhu yace wanda ke yin wannan bai kasancewa in asaba bi kalami ko da ya dace da maganar shi wa in asaba bi kalamihi sunnata ko da ya dace da maganar shi da sunna min ahli sunna to hatta ya da aljidala har sai ya bar wannan jahiliya wa yusallim ya miƙa wuya wa yu'minu bil iman sannan yayi yu'minu bil iman haka kalamihi sunna min ahli sunna kaga ba zai zama min ahli sunna ba ko da ya dace da wannan zancen nashi hatta ya da aljidal domin wannan din ba tafarkin ahli sunna bane har sai ya bar wannan jidala ya sallama yayi imani wal qur'anu kalamullah qur'ani zancen Allah ne laysa bi makhluq sai ka faɗi wannan ka ce laysa bi makhluq bayan ka ce kalamullah to sai ka daura da laysa bi makhluq ba abin halitta bane wala tad'uf an taqul kada kai rauni wayan cewar laysa bi makhluq qur'ani ba abin halitta bane fa inna kalamullah azza wa jalla minhu laysa bi ba'inin minhu maganar Allah ba wabace daban daga Allah din wa laysa minhu shay'un makhluq to babu wani abu da yake makhluqi abin halitta yu'minu bihi an ci za a yi imani da shi wala yunaziru fihi ahada ba za a yi munazara ba ta wannan jidal da malami an bata maka da kowa wal imanu bil mizani haka ahlus sunna suna imani da ma'auni yawmal qiyamati yuzanul abdu za a auna bawa idan aka auna shi wala yazina janaha ba'uda ba zai kai nauyin sauro ba hadisin da daka yake maka ishara wala yazin janaha ba'uda ba zai kai nauyin fikin sauro ba yuzanu a'maru al-ibad sannan kuma za a auna ayyukan bayi sannan kuma da me da suhuf ko uku kama ja'at bihil athar kama yanda asar yazo akan wannan al-imanu bihi imani da wannan wa tasdiq da kuma gazgata wannan wannan wajibi ne wal i'radu an min radd dalika da kuma kawar da kai game da tunkuda wannan wa tarku mujadalatihi da barin jayayya shi wa anna Allah azza wa jalla yukallimul ibada sai ga rasulun ko Allah zai magana da bayi yaushe yawmal qiyamati wa yuhasibuhum haka zai masa hisabi laysa bainahu wa bainahum turjuman babu tsakanin su da shi mai fassara kai tsaye ma minkum illa sai yukallimuhu rabbuhu al-imanu bidhalika to ba abin da ke ga ahlus sunna sai imani da wannan wattasdiq da kuma gaskatawa haka daga cikin ahlus sunna aqidar su wal imanu bil haudi imani da cito dan abin da saba mu kawo ayoyi da zan tukan malamai duk darasin mu na baya a raga an yi wannan da haka nan ko su muke mu ji me ke ciki amma indai game da kawo ayoyi da hadisan su zan tukan malamai duk wanda darasin ba a raga an gama wannan ko su muke mu karanta mu ja bakin mu ji me ke ciki wal imanu bil haudi imani da teku anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haudan cewa annabi na nan teku yau ne kiyamati ya kiyama tarido alaihi ummato al'umma shi za su zo ga wannan tekun arduhu mithlu tulihi fadin shi kamar tsawon shi masiratu shahr tafira wata guda tazara aliyatu kofunan shi ka adadin junis sara kamar adadin tauraron sama alama jaa fil athar ga abin da yazo ga hadisi wa wusifa aka suffanta al imanu bidhalika to ba abin da ke gare ka sai imani da wannan wal imanu bi adabil qabr na kuma imani da azabar kabari anna hadhihi al ummata wannan al umma tuftan za a jarabe ta fi kuburi a cikin kabarbaranta wa tusalu haka za a yi tambaya anin nabi ci ma a ce maka man nabiyuk kamar da annabi wa tusalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atihi munkar wa nakir sannan kuma munkar da nakir za su zo ko kaifa sha Allah tin Allah ya so wa kama arada kuma tin da nufa al imanu bi zalika wat tasdiq me ake so gare ka shine kai imani kuma ka gaskata wannan to ne kenan sai ba da gici wal imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhraj qaum min an nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahma fa yu'maru bihim ila nahrin ala babil janna kama za'a fil asar kaifa sha Allah wa kama sha'a inma huwa al imanu bi wat tasdiq yace da kuma imani da ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ikhraj qaumi da fadda mutane min an nar daga wuta ba'da ma ihtaraqu bayan an kona su wa saru fahma suka zama garwashi wa yu'maru bihim sai a wasu umarni ila naharin la naharin bistahya bima'ihi ka habbi hamid sili ibda'a yato wa qul yukhrij Allah al-azim bi fadlihi min an-nar ajsadan min al-fahm tutraw ala an-nar fil firdaus tahya bima'ihi wanda mai haiya ya fada fa yumaru bihim ila nahar wannan teku na zaji a wanki su kenan ala babil janna da kofar aljanna kama jaa fil athar kamar inda yazo dai ga hadisi kaifa sha Allah tin Allah ya so wa kama sha kamar inda yazo innama huwa al-imanu bihi wat tasdiq abinda ake so gare ka shine imani da shi da kuma gaskatawa to sai mu tashi wal imanu bi anna al-masih ad-dajjal maktubun bayna aynayhi kafir ku bar mu shi wannan malam yace wal imanu da imani bi anna al-masih ad-dajjal akan masihud dajjal maktubun an rubuta bayna aynayhi tsakanin idanuwan shi an sanya kafir wal ahadith allati ja'at fihi da kuma hadithan da suka zo akan haka al imanu bi anna zalika ka'in shine kai imani akan wannan fa haka yake wa anna isa ibn maryama kuma lalle isa dan maryam yanzilu zai sauka zai sauka zai dawo fa yaqtuluhu bi babi lut zai kashe shi a babu da yake cewa babu lut su da kuma qataluhu yaqina annabi isa kuma ma qataluhu bal rafa'ahu Allah ايما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له والايمان شيء ايماني قول زنچيني وعمل ده كما ايكي على سنتين سنه كما ابس سنه سي wannan aikin ya dace da sunna wa isaba da kuma dacewa da daidai wa niyya da kuma ikhlasi to sannan aikin ne zama aiki wal iman kaga imani kuma yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa nafi cikar mu'mine ga imani shine wanda yake inda yafi cikawan dabi'u to wannan kida anan zamu sa sai mu tashi wa tarku salati kufrun laysa shay'un min a'mali min al'amali tarkuhu kufrun illa salata man taraka hafa huwa kafir faqad halla tatluhu to wannan kinan sai da sanar gaba insha Allah sai mu ci gaba وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله